A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, sashen bada horo a fannin Turancin Ingilishi, wato The English Language Program na Cibiyar Raya Al'adun Amurka a Niger, zai koma ƙarƙashin makarantar SKE bayan shekaru 35 na aikin karantar da jama'a. Akalla mutum 1000 'yan asalin ƙasashe 18 mazauna ƙasar Niger masu sha'awar koyon Turancin Ingilishin Amurka ne ke rajistar sunayensu a Cibiyar Raya Al'adun Amurka a kowane wata uku. A cewar Malam Idi Barau, jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka, bayan dogon bincike ne gwamnatin Amurka ta amince da wannan sauyi sakamakon yarda da sahihancin wannan makaranta ta SKE.
Wannan na daga cikin ƙoƙarin ganin cewa ba a baiwa gwamnatocin ƙasashe nauyin samar da ilimi ga 'yan ƙasa ba shine wato aiki, a haɗa da su kankansu masana'antu ko makarantu masu zaman kansu, wanda haka ɗin zai kasancewa an yi wani haɗin gwiwa na haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnati a ɓangare ɗaya da kuma ƙungiyoyi ko masana'antu masu zaman kansu, na ganin cewa an bunƙasa ilimi a Niger. A cikin bincike da gwamnatin Amerika ta yi a nan Niger ɗin, ta gano cewa da lalle makaranta ce ta ƙasa da ƙasa, wacce kuma ta ƙunshi ilimi mai zurfi, wacce kuma ta samu karɓuwa a gidauniyar hukumar karɓar ilimi na Afirka, wadda ake cewa da ita CAMES.
Babban daraktan makarantar SKE Victor Akesi ya tabbatarwa jakadiyar Amurka a Niger cewa makarantarsa za ta yi dukkan iya abin da ya dace domin kare darajar da aka san wannan sashen horo na Cibiyar Raya Al'adun Amurka da ita shekaru aru-aru.
J'espère par ma voix prendre aujourd'hui l'engagement d'être à la hauteur de la confiance que vous lui avez témoignée.
An da ya saka hannu a kan wannan yarjejeniya a gaban babban magatakardan ofishin ministan ilimi mai zurfi da ke wakilcin gwamnatin jamhuriyar Niger a wannan biki. Idan Allah ya kai mu ranar 1 ga watan Oktoba ne za a so mu bayar da horo a wannan sabon sashe na English Language Program, wanne jakadiyar Amurka Ambassador Eunice Redek ta ce tun a shekarar 2003 aka riga aka miƙa harkokin tafiyar da makamantansa na ƙasashen yammacin Afirka ga makarantu masu zaman kansu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka, daga Yamai a jamhuriyar Niger.